بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sannunmu da haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a, yammacin 20 ga watan Muharram, hijira na da shekara 1446, dacewa da 26 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta Bature, a wannan masallaci na garin Obajana, Usman bin Affan, ko masallacin Usman bin Affan da ke wannan gari na Obajana a cikin jihar Kogi. Allah subhanahu wa ta'ala ya hada fuskokinmu don tattaunawa akan wasu matsaloli da suka shafi addinin musulunci cikin wannan daura a cikin ilimin sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Kamar yadda aka gabatar, muna da wani dan takaitaccen littafi a hannunmu na waki mai suna Al-Urjuza Al-Mi'iyya fi Dhikri Hali Ashrafil Bariya, wato waka ta Rajaz mai dango 100 dan ambatan wasu daga cikin abubuwan da ke da alaka da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zan dan yi mana wata yar kuntuwar shimfiɗa. Me yasa muka karkata a wannan mataki zuwa ga yin karatu game da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Abinda ake nufi da sira shine kamar yadda al-Imam Ibn Faris yake faɗa, lafazin sinun ya'un ra, wanda daga kare shi aka samu kalmar sira, yana nuna gudana da wato wucewar abu a wani abu, yana da wani salo na musamman da yake gudana a kai ko kuma wani abu da ya riga ya wuce. Kamar yadda Allah yake cewa sanu'iduha siratahal ula ay shaklaha alladhi madha, za mu dawo da ita sandar Annabi Musa kenan ko zuwa ga yanayin da take a baya. Sira tana nufin a harshen Larabci tafarki ko wani ɗariƙar da wani abu yake gudana a kai. Idan aka faɗi lafazin asira a cikin adabiyyat na musulunci, mun sani yana zuwa ne da ma'anar duk wani abu da ke da alaƙa da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tun kafin a haife shi da abubuwan da suka faru lokacin haihuwarsa, waye rene shi, a ina ya taso, suwaye iyayensa, suwaye kakanninsa, rayuwarsa a Makka kafin hijira, rayuwarsa a Madina bayan hijira, yaƙe-yaƙensa da gwagwarmayarsa, bayani akan sahabban shi, bayani akan futuhat da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, bayani akan alamomin tabbatar da annabtarsa da mu'jizarsa, isra'insa da mi'rajinsa, ɗabi'un shi da halayensa, wahalun majarra. Saboda sira za mu iya cewa wani wato fage ne wanda ya fi sauran fagagen faɗi ta fuskar tattaunawa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shafsiyarsa. Saboda sira ta shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tasowarsa, da aiko shi a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da rayuwarsa a cikin gidansa, da rayuwarsa cikin abokansa, da hijirarsa, da abin da ya shafi shugabancinsa, da abin da ya shafi gwagwarmayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kira zuwa ga Allah, da yaƙe-yaƙen da ya yi a matsayinsa na kwamandan musulmai, kwamandan rundunar musulmai, da duk wani abu da ke da alaƙa da rayuwa da addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan farfajiya ta sira farfajiya ce mai matuƙar albarka, kamar ka ce kamar irin albarkar wato ɗanyen fetur wanda kusan komai a ciki, ko kamar da Bahaushe ke cewa nagge daɗi goma. Kuma a wannan zamanin musulmai suna wani yanayi na an yi losing focus, ana cikin wata ɗirkaniyar da ba a san ma ina za a kama ba. To babu kuma wanda ya dace a kama irin wannan lokacin kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mu kama gadan-gadan koyi da shi, koyi da tafarkinsa, musamman wane ne shi a hakikance, sannan kuma mai kokari mu wazzafa abin da muka sani na rayuwarsa. Alhamdulillah malamai sun gama duka wannan aikin, dama al'ummomi suna damuwa da tarihin manyan mutanen cikin su, amma ba kamar yadda aka damu da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Ayyawaye gari ya zama wani ilimi mai zaman kansa, ba wai a wajen musulmi kadai ba, har a wajen kafirai, turawa da yahudawa da sauran makiya, duka sukan daukar wa kansu nazartar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkanin fadi tashin da yayi, dan su fahimci inda za su kullo da makircin su. Saboda haka duk wani abu da za a nema game da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne da yake akwai shi, ya rige kai alaliba a dauko shi. Saboda haka wannan sira tana da muhimmanci, domin Allah madaukakin sarki shine ya fara tattauna tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayoyi daban-daban. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, aga bayani ne akan dabi'unsa. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Ire-iren su waɗannan, wa innaka la ala khuluqin azim, waɗannan ayoyin da ire-iren su suna bayani akan halayensa, bayani akan yaƙe-yaƙensa. Wa in gadauta min ahlika, da ire-iren su ga sanan da yawa, bayani akan alaƙoƙin shi da mutane da aljanu da sauransu. Wa sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran, saboda ka qur'ani cike yake da wasu laqafat min siratihi alayhi salatu wassalam. Sira tana matsayin wato abin da ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sirarsa da sunnarsa tana matsayin masdari na biyu tare da alqur'ani mai girma wajen kafa shari'a. Saboda ka ba zai yi mu zama muna da ilmam da shari'ar musulunci ba, ba tare da mun san wanda ya kawo sakon ya yake, wace irin ɗabi'a yake da ita, yayi gudanar da al'amuransa. Sannan babu wani lungu cikin lungunan da addinin musulunci yake magana a kai ko yake karantar da mu wani abu a kai, sai da zama cewa akwai abun koyi na musamman game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci wannan yanayi. Kamar yadda Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum afwan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, wato duk wata alaka da zamu yi tsakaninmu da musulmai ƴan uwanmu ko tsakaninmu da waɗanda ba musulmai ba, ko tsakanin iyali da iyalansu ko makwabta ko iyaye da ƴaƴa ko abokai da abokai ko ƴan kasuwa da abokan kasuwancinsu ko mai gida da yaron gidansa, duk wata alaka za ta hada ka da wani, sawa'un ta soyayya ce ko ta kasuwanci ko ta zaman tare, to akwai wani abin da za ka ɗauka na darasi akan yadda ya kamata ka gudanar da wannan alaka daga cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu mafi muhimmanci fiye da wannan shine al-ahmiyyah tashri'iyya, ta fuskar shar'anta dokoki na musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallama shine an-namudhajul amsal, wanda ya matsala dokokin musulunci. Kamar yadda Aisha take cewa babu wata aya sai dai zama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki da ita, babu wani karatu da Allah ya ce mishi kai aiki da shi sai dai zama a aikata yayi aiki da shi din. Ba kamar mu ne yanzu da akwai ayoyi da dama da bamu taba ganin ana aiki da su ba, wasu kuma ma muna da taurin kai ba za mu yi aiki da su ba. Shi ko duk abin da Allah ya ce mishi kai kaza ko ka bar kaza, to ya aikata. Saboda ana so a ga aikin alqur'ani a aikace sai a bincike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi. Kamar yadda Aisha take cewa kana khuluquhul qur'an, dabi'unsa gaba ɗaya shine alqur'ani. Sannan wajen tafsirin alqur'ani mai girma, al-ahmiyyah tafsiriyya, wajen fassara alqur'ani mai girma za mu samu a aikace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ya alqur'ani yake. Ya ma'anar shi take. Da kuma wani ɓangare mai muhimmanci ya ilayo shi ne ɓangaren ɗabi'u da al'adu da halayya. Manzo alaihi salatu wassalam ɗabi'un shi da halayyarsa dukkaninsu ababen koyi ne. Ba taɓa ganin mutum irinsa mai cikar halitta, mai cikar kamala, mai cikar mutunci, mai cikar daraja, mai sanin ya kamata kamar shi, ba taɓa gani ba. Saboda haka kafa ko ba mutumin da ya kai a tsaya a nazarci rayuwarsa a yi koyi da shi irin wannan bawa na Allah kuma manzansa alaihi salatu wassalam. Sannan domin mu samu cikakkiyar fahimta game da wai wane ne wannan annabi, wane irin girmamawa ya kamata mu yi mishi, wace irin ƙauna ya kamata mu ƙaunace shi, wane irin wato mataki na darajatawa ya kamata mu darajata shi a cikin zukatanmu da rayuwarmu. Ƙarƙashin haka shine malaman musulunci suka shiga aikin tattara sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin matakai daban-daban, ana dunkule su zuwa matakai guda uku. mataki na farko shine matakin aljam'u wat-tawfiq, tattara tarihin wuri guda da kuma documenting din sa ya zama akwai shi a rubuce. Wannan tun cikin tabi'ai an samu dabaka guda uku na malamai da suka jagoranci wannan aiki. Daga cikin su akwai Aban ibn Uthman ibn Affan, dan gidan Sayyidina Uthman dan Affan, Allah ya kara masa yadda, wanda ya rasu a shekara ta 105 ne bayan hijira. Yana daga cikin da suka fara rubuta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai kuma bayan shi akwai Urwa ibn Zubair, wanda shi ma dan gidan sahabi ne Abdullahi dan Zubair. Shi kuma Urwa ya rasu 123 ko da 4. Akwai kuma baya ga su akwai al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri, wanda shi ma afwan Urwa ya rasu 93, Zuhri shine ya rasu shekara 124. Waɗannan malaman a cikin tabi'ai suna daga cikin na gaba-gaba waɗanda suka yi rubutu na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan su sai aka samu wani tabi'i shine Muhammad ibn Ishaq, zaka ji ana yawan ambaton shi, ana cewa ibn Ishaq ya ruwaito, ibn Ishaq ya ruwaito. Ya rasu shekara 151 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Littafin shi har yanzu babban madogara ne, akwai wato asira ta Muhammad ibn Ishaq. Bayan su kuma sai malamai da yawa, su Al-Kalbi, su Muhammad ibn Al-Basri, Muhammad ibn su ibn Hisham, su ibn Kathir da sauransu, su Al-Halabi, su har zuwa kan irin su ibn Hazm, irin su As-Sahrudi, ga sunan da yawa ba za su kirku ba, wanda suka yi rubuta littafan sira ta hanyar tattara bayanan a wuri ɗaya. To salo na farko kenan. Salo na biyu da aka samu shine manhaji na al-istinbat, ba wai ya zama labaran kadai ba cewa annabi an haife shi lokaci kaza, ya rayu a wuri kaza, ya yi hijira lokaci kaza, ya yi aure lokaci kaza, ya yi jihadi Badar lokaci kaza, an yi kaza, an yi kaza, ba iya nan ba. Sai suka tsallaka zuwa mataki na al-istinbat, wato na tsamo hukunce-hukunce na fiqhu da hikimomi na rayuwa da fiqhu na da'awa a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ake nufi da fiqhu sira. Malamin da yafi kowa shahara a wannan fagen a zamanin da suka gabata shine al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, da littafin shi mai suna Zadul Ma'ali fi Hadi Khairul Ibad, wanda littafi ne mawsu'i, wato babba ne sosai. Ya rubuta shi tare da fitar da wannan fiqhun, kowace gaba yana fitar da fiqhun ta gurgurdan hali. Sai kuma a wannan zamanin da muke rayuwa, malamai da yawa sun tsoma komarsu, suna ta ainihin wato ninkaya a cikin wannan fage, irin su Al-Buwaiti ko Al-Buti afwan, irin su Abdul Karim Az-Zaid, ga sunan da yawa malamai masu littafi fiqhu sira, fiqhu sira, fiqhu sira. Saluna tsamo hukunce-hukunce wanda suka shafi addini ko rayuwa ko fiqhun musulunci daga sirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Manhaji na uku shine al-manhajul mawdu'i, wato manhaji da yake yana da fadi kwarai, yana ba mutane dama kowa ya dauki wani abu a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dabdala akan shi, ma'ana batun da ya shafi mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da ya shafi dabi'unsa, abin da ya shafi khasa'is, abin da ya shafi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sahabbansa, abin da ya shafi hatta suturar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da ita, abin da ya shafi dalailun nubuwa, abin da ya shafi shama'il, ga sunan da yawa, babu laifin mu buga misalai. Idan muka dauki a bangaren mu'jizat, wato abin da ya shafi abubuwan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gajiyar da al'umma don tabbatar da cewa Allah ne ya aiko shi, mu'jiza kamar yadda aka sani abubuwan da suke ba a iya kwaikwayonsu, an samu malamai da dama su rubuta. Al-Imam Ibn Kathirin na da littafi muhimmi a wannan babu. Ibn Kathirin ya rasu ne a shekara ta 774 bayan hijira, da haka ba malami ne na wannan zamanin ba. Yana da littafi mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wasallam, abin da shafi al-akhlaq, dabi'u da halaye. Akwai al-Imam Abu Shaykh al-Asfahani mai littafin akhlaqun nabi wa adabihi wa adabuhu, wanda shi kuma Abu Shaykh ya rasu ne a shekara ta 369. A nan kurkusa al-Sheikh Ibn Fodi shi ma na da littafi ɗan ƙanƙani haka mai suna Akhlaqul Mustafa salawatullahi wa salamuhu alaihi. sai kuma al-Imam Suyuti wanda yayi khasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallama akwai al-khasa'isul kubra al-Imam Suyuti ya rasu shekara 1911 ya ware abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake banta da su da abubuwan da Allah yake banci al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da su koma bayan wasu al'ummomi yasa musu suna akhlaq ko kuma al-khasa'isul kubra sannan akwai rubuce-rubuce da aka yi akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaujatul mustafa ko zaujatul nabi sallallahu alaihi wasallama da ire-iren su wannan littafin suna nan da yawa musamman a wannan zamanin da muke rayuwa suna nan da yawa bil asharat amma zan ambata mana wani guda ɗaya muhimmi shine kitabu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama lati dakhala bihinna aw khatabahunna littafin tarihin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ya taɓa aura ko waɗanda ya taɓa cewa yana son su ya aure su akwai matan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana son su suka make yadda saboda Allah bai musu baiwar su zama daga cikin ummatul mu'minin ba to akwai su Ibn Hajar ya kawo su kusan guda tara a cikin ainihin littafin sa Fathul Bari to an yi tarihin su ga baki dai waɗannan matan akwai wanda suka dauki wani salo kuma daban kowace mace wace maslaha ce ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta kowace mace nawa ne sadakin da aka biya dan aurenta yaushe aka aure ta wani irin zama suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da ita da kuma ita da kishiyoyinta wanda wannan karatu ne mai matukar muhimmanci sosai a wannan zaman akwai shama'il shama'il shine halaye na dabi'a da kuma yanayin halitta shi ake cewa shama'il al-Imam at-Tirmidhi shi yafi ce a wannan littafin shi shama'il muhammadiyya wato faridun ne fi babi duk da ko su wanda suke da tafai irin haka amma dai nashi shine akan gaba haka al-Imam an-Nasa'i shi kuma sai ya dubi abubuwan da annabi ke aikatawa tsawon muni tsakanin dare da rana duk shige da fitan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman abin da ya shafi zikirori abin da ya shafi addu'o'i abin da ya shafi tasbihi shine amalul yaumi wal laila wani kama sai ka kaman kawo ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ganin ya dabi'arsa take akwai kuma al-Imam al-Baihaqi ha ila Abubakar al-Baihaqi mai littafin shi kuma dalailun nubuwa abubuwan da suke tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Baihaqi yayi kuma wancan da muka ambata al-Asfahani shi ma yayi sannan akwai al-Firyabi al-Imam al-Firyabi wanda malami ne sa'annin su Imam al-Bukhari shi ma yana da littafi mai suna Dalailun Nubuwa da makamantan su akwai kuma bayani akan haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan al'ummar sa sannan kuma sai ka dauko al-Qadi Iyad ibn Musa al-Yahsubi da littafin Ash-Shifa bi wafa'i huquqil Mustafa duk waɗannan wasu wato wasu ramuka ne masu zaman kansu a cikin wato harkar tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowanne zaka yi cinye rayuwarka baka kure shi ba wasu kuma sai su dauki sahabbai a san sahabban sa da nau'o'in su da irin falalar da ya ambata daga gare su da tsayin rayuwar da suka yi ko waɗanda suka mutu da wuri da sauransu akwai Ibn Abdul Bari yayi littafi al-Isti'af Ma'rifatul Ashab akwai littafin al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Isaba fi tamyiz as-sahaba wanda shi ma muhimmi ne kwarai a wannan babi na yi mana magana akan cewa wani ma zai dauki kawai tarihin watin ababen da annabi ya amfani da su zobansa rawaninsa takobinsa takalminsa alkyabbarsa akwai malamin da aikin da ya kawai kin shine mai littafin imta'ul asma limalir rasuli min al-ali wal amwali wal hafadati wal mata tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya mallaka na dukiyoyi da ƴaƴa da jikokinsa da kuma kayan aiki a gidansa hatta zobe sai da ya bayani ga irin zoben manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga irin hularsa ga irin gashinsa ga irin komai nashi wannan kaga ba a kyale komai ba kenan to yadda aka yi masahabbai aka yi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu kuma sai suka tattauna akan dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ahlul baiti kenan kamar yadda yake cikin ansabul ashraf na balazuri shi kuma dangantakar waɗanda ke da alaƙar jini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ali Ja'far, Ali Ali, Ali Abbas da sauransu su yake ta tattaunawa. Wani kuma sai ya kalli wuraren da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ziyarta, da masallatan da ya salla, da inda ya taba kwana ko inda ya taba kai ziyara, sai a nan masu ma sai a fito da su a jiyaya suke, kamar littafin Tahqiqun Nusra bi Talkhisi Ma'alim Daril Hijra na Abubakar Al-Maraghi, Alauddin Abubakar Al-Maraghi ko Zainuddin, wai shi kuma yana magana akan wuraren da suke da tarihin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da waɗannan wuraren. Ako kuma Al-Ma'alim Al-Athira fi Sirar Nabawiyya na Malam Muhammad Muhammad Sharraf. Ako kuma Al-Masajidu Al-Athariyya fil Madinatin Nabawiyya, masallatai masu tarihi tun zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ma bayan zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na Muhammad Ilyas Abdul Gani. To suna nan dai da yawa. Wani malamin kuma sai ya kalli ka'idojin salati ga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin yadda al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya yayi, al-Imam As-Sakhawi yayi, al-Qadi Iyad yayi, Ibn Abi Asim da Kitab as-Sunnah, dukkanin su sun tattauna akan ire-iren waɗannan masaloli. Ƴan uwa masu albarka, kana cika mu da dogon surutu, wannan na so ne mu fahimci muhimmancin wato al'amarin cewa sirar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wuce da yadda mutum yake tsammani kawai cewa wani tattaunawa ce kawai mai sauki. To akwai wata ka'ida da ya kamata mu ishara zuwa gare ta, anan ita ce malamai kusan sun tafi mafi yawansu akan cewa a cikin tarihin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana kau da kai wajen riwayoyi masu rauni. Ba dole ne sai abu ya inganta 100%, sannan ake karban shi ba tarihi, mu kiyaye wannan. Amma wajen abinda za a kafa hukunci da shi ya zama zai shafi addini, to nan ne sai ya inganta. Amma wajen a ambaci falala ko a ambaci tarihi ko a ambaci wata hadisa ta yaki, to da dama abubuwan da muka saba ji idan aka zo ana tattauna su a ilmance a mustalahance, zaka ji ba su da isnadi mai inganci. To wannan kai ya sa ka ji ka samu tadewa ko ka ji khaibatu amal, dama haka abun yake. Kamar yadda ko yanzu ne idan labari ya faru a nan garin Obajana, wataƙila kafin ya sallar kwaja sai ka samu an dan gigibare shi ko yaya, sai an samu wani ragi da ƙari da dan canji. To wannan ɗabi'a ce ta labarai, amma da haka malaman hadisi suna iyayen su ga cewa sun tace musamman abin da za a yi hujja da shi wajen kafa addini. A bangaren rubutu din akan samu masu rubutun sai su tsawaita ya zama encyclopedia yayi tsayi, kamar Ibn Kathir, kamar Ibn al-Qayyim, kamar Ibn Hazm da ire-iren su sun yawaita, kamar Ibn al-Athir, kamar makamantan su sun tsawaita littafan nasu sun yi tsayi, wasu kuma sai su takaita musamman malaman da suka zo a baya, kamar irin su Barak Fori mai littafin Hadha al-Habib, ire-iren su sun takaita littafan su da yawa, sai ga wani ya zama juzi'i guda ko dan mujalladi haka wanda za a yi karantawa lokaci kankani. Kamar malamin mu Dr. Sani na Kano yana da littafi akan tarihin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma za ka ga kankani ne haka, yafi kama da littafai ma irin wanda ake karantawa a Islamiyya. So ire-iren waɗannan akwai su, wasu kuma sai su yi shi a zube. Duk wanda muka ambata ɗin nan galibin su rubutun zube ne, amma kuma an samu wasu sun yi tarihin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a waƙe. Mafi shahara a wannan fagen shine al-Imam Zainuddin al-Iraqi. Al-Iraqi na da littafi mashahuri shine Ad-Durar as-Saniyya fi Sirati az-Zakiyya ko fi Dhikri Sirati az-Zakiyya, wanda waƙa ce mai dango dubu, alfiya ce. Alfiya ce, wato baiti dubu ne na waƙa wanda ainihin wato al-Imam al-Iraqi yayi. Iraqi ya rasu a shekara ta 806. To kafin shi da shekaru wajen 400 shine aka yi wannan littafin. Wannan da ke gaban mu shi ma waƙe ne, amma shi bai da yawa. Shi baiti 100 ne kawai, baiti 100 kacal, wancan kuma baiti 1000. To wannan na gaban mu shine wato waƙen da aka sa wa suna al-Urduza al-Mi'iyya. Wato waƙa wacce take tafiya akan salon Bahrur Rajaz, wanda kuma take da gunduwa 100 game da ambaton tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan tafi da kusan za a iya cewa kamar ya bace ba a san da shi ba, sai a shekarun da nan kurkusa aka samu wani malami ya lalubo shi. Wani malami ne yake da makarantar hadda alqur'ani mai girma a garin kasar Masar, a garin abin nan Bar Sabai, wani kauye ne a kasar Masar. Sai yana sha'awar cewa yadda ɗaliban shi ke hadda alqur'ani, suke haddace jazariya da shatibiya, ya kamata kuma su haddace wani abu na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace to cikin binciken shi sai ya ci karo da wannan littafi dan kankani, kuma gashi da sauki sai ya fara karara musu shi suna haddacewa. To daga nan littafin sai ya yadu a cikin al'umma. Marubucin littafin wani mutum ne daga cikin malaman musulunci mai suna Sadruddin Muhammad ibn Alaeddin ibn Ali ibn Muhammad ibn Abil Izzi Al-Hanafi. Haka ake ce mishi, ibn Abil Izzi Al-Hanafi. Malami ne, dan malamai, gidansu gidan malamai ne, gidan alƙalai. An haifi al-Imam ibn Abil Izzi Al-Hanafi a ƙasar Masar, kuma ya rasu a wannan ƙasa ta ainihin wato Masar. An haife shi shekara ta 700 da shekara 31 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Sannan kuma ya rasu a shekara ta 700 da shekara 92 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ya rayu shekara 61 kenan kuma kamancin su. A tarihin kalandar wato miladiya, rasuwarsa shekara ta 1390 ne. Zaka ga yau da rasuwarsa kamar shekara 654 a tarihin musulunci, ko kuma 634 a tarihin Bature. Malami ne masanin hadisi, masanin tarihi, masanin lugal arabiya, ya yi alƙalanci, ya yi karantarwa, ya yi fatawa, ya yi rubuce-rubuce, kuma ya fuskanci jarabawa a rayuwarsa wanda ta sa har sai da ya zaman kaso. Aka kuma kwace makaman shi, aka kwace dukiyarsa, aka maida shi matsiyaci dare ɗaya. Me kuma laifin da yayi? Akwai wani mawaki wanda zaka iya cewa a irin wannan zamanin, kamar ka ce misali a mai sunan mawaki na Kano da ya daɗe da rasuwa ɗin nan, mai waƙar Bege ɗin nan, Fada Bege. Yawwa, kamar Fada Bege kaga yana yin waƙa, kuma ya ƙware a waƙa, kuma mutane suna mishi kallon wali. To akwai wani mutum da ake ce mishi Ibnu Abik, ƙwararren mawaki ne na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutane suna ganin girmansa. To da ya wata waƙa sai ya yi irin abin da Fada Bege yake, sai ya wuce Makka'i da rawa a mizanin shari'a da mizanin tauhidi. Sai kai Ibnu Abil Izzi sai ka zo kai wa'azi ka ce sam kaza kafirci ne, kaza bid'a ne, kaza ba daidai ba ne. Sai gari ya ɗauki hayaniya aka ce ai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ai baya ƙaunar manzon Allah, ai annabi waƙa ya ce ba daidai ba ne. Inda dai kaga ana yi ma ashbahal layl bil bariha. To magana kuma har ta yi zafi, har ta kai gun mahukunta, kuma ya zama malaman da aka kira don su yi hukunci, kuma su ma irin masu wani ra'ayi. Ƙarshe a wannan jarabawa ta sa aka ƙwace littafansa, aka ƙwace gidan shi, aka kulle shi a gidan yari, daga baya dai an sake shi. Kuma da wani sarki ya zo ya dawo mai da dukkan kayayyakin shi da aka ƙwace masa. Jarabawa ta biyu kuma akan littafinsa da ya yi na sharhin Aqidatu Tahawiyya. Littafin Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi na sharhin Aqidatu Tahawiyya shahararre ne. Lokacin da ya sharhin, ana tashan ƙiyayya da Ibnu Taymiyya. Shi kuma ɗalibin Ibnu Kathir ne, da aka jikan Ibnu Taymiyya ne ya ilimi. Saboda haka ya yawaita kawo maganganun Ibnu Taymiyya da Ibnu Al-Qayyim da makamantansu a littafinsa. Amma baya cewa qala Ibnu Taymiyya ko qala Ibnu Al-Qayyim, sai dai kawo magana kamar maganarsa. Amma duk da haka waɗannan mutane suka gane cewa waɗannan maganganun su Ibnu Taymiyya ne. To a kanta ma an yi mishi muhakama, kuma ya fuskanci jarabawa sosai a kai. Sannan akwai kuma wani Bahanafe da suka yi zamani da shi, wanda shi kuma ya fito yana ikirarin cewa dole abin mazhaban Hanafiya, ba yanzu aka fara a samu wani malami ya kafe ya ce dole sai an mazhaba kaza ita kaɗai ce addini, ya dinga gaba da soyayya a kanta ba. To lokacin da wannan malami ya fito yin wannan maganar, sai Ibnu Abil Izzi, wanda shi ma Bahanafe ne, sai mai mashi da raddi. To wanda ma ta haɗa shi faɗa da mutanen cikin gidan wato mazhabinsu na Hanafiya. Allah ya gafarta musu gaba ɗaya. Daga cikin tafin shi bayan sharaƙi ta Tahawiyya, akwai kuma wato At-Tanbih ala Mushkilatil Hidaya na fiqhu ne shi ma, sai kuma littafin At-Tanwir An-Nurul Lamid fi ma yu'malu bihi fil jami' wanda yake magana akan wasu abubuwa da ake yi a masallacin Al-Jami'ul Umawi dake Dimashqa da kuma wasu littafai da ya rubuta zaka yi samun tarihin sa ko dai al-littafin Shajaratul Zahab fi akhbari man zahab ko al-littafin wato na Abdul Hayy al-Laknawi abinnan na Abdul Hayy al-Hanbali kenan ko kuma a cikin Imba'ul Ghumar bi abna'il umur na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ko kuma a cikin littafin al-Imam as-Safadi shine al-Wafi bil Wafayat da galibin littafan da suka aka rubuta na tarihin mazaje a wannan lokacin to mu dauki wannan a matsayin muqaddima ko Allah sa ba ta tsayi ba sai mu je kai tsaye inda Malam Ibn Abil Izz al-Hanafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim al-urjuz al-mi'iyya fi sirati khairil bariyya قال الإمام ابن أبي العز الحنفي الحمد لله الكدير الباري ثم صلاته على المختار وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول ونتيجة مقدمة يتي الحمد لله وديا قال الله وبنجي الكدير ونديك إيكو أكن كومي الباري مهل تنكوا دكومي ثم صلاته سننكم صلاة الله على المختار agun wannan zababban bawan nasa annabin kenan sallallahu alaihi wasallama wabadu bayan wannan haka ina miƙo maka siratar rasuli karbi tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manbumatan a cikin waƙe mujizatan takaitacciya mujizatul fusuli wanda aka takaita fasullanta mauliduhu fi ashiril fasili rabi'il awwali amal fili لكنما المشهور ثاني عشرة في يوم الاثنين طلوع فجري وراء ووافق الاشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان يتي مولده هاي هو من ذا الله صلى الله عليه وسلم في آشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل أنهي فيش أتكين آشر الفضيل wato goma ta ƙarshe shine al-fadil fi goma ta ƙarshen rabi'ul awwal amal fi shekarar giwaye lakinna mal mashhur amma abin da yafi shahara sani asharatin goma sha biyu fi yawmil ithnaini a ranar litinin tulu a fajiri da safe wa wafaqal 20 min nisana wannan tarihin yayi daidai da 20 ga watan afrilu shine nisan ana cewa nisan ana cewa kuma nisan afrilu na shekara ta 571 wa qablahu hanu ko hanu abihi hana kafin nan kafin haihuwar tasa kuma ajalin babansa yayi to wannan gabar akwai maganganu da yawa da ya kamata mu kalla akai farko wato akwai maganganun da malamai suka yi da yawa game da yaushe aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar kwanan wata ta fuskar wunin da kuma ta fuskar shekara dai shekarar giwaye ce kamar yadda yace amal fi amma kwana nawa da hadisar giwaye ita ce dai wannan hadisa ta Abraha da yazo da giwa daga ƙasa Habasha da Yaman dan ya rufe Ka'aba kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratul fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil to wannan hadisa ta faru ne a cikin watan al-Muharram na shekara to wasu sun ce bayan kwana 55 da faruwar ta aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun ce bayan wata guda wasu sun ce bayan kwana 40 al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir a cikin al-Bidayah wa an-Nihaya ya kawo mabambantan zattutuka da malamai suka yi game da kwanan watan haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu sun ce biyu ga watan Rabi'ul Awwal daga cikin da suka faɗi wannan kamar yadda ya kawo akwai riwaya da al-Imamu Abdul Abinna Ibn Abi Shayba ya hakaito a cikin littafin sa al-Musannaf sannan Ibn Abdul Bari ma ya ambace ta a cikin littafin shi na Sira wasu kuma sun ce takwas ga wata kamar yadda yake cikin muwaddata Imam Malik takwas ga watan ainihin wato Rabi'ul Awwal wasu kuma sun ce 17 ga watan Rabiul Awwal kamar yadda Ibn Dihya ya naqalto akwai wani malami Ibn Dihya Al-Kalbi wanda ya rasu 636 ya nakalto a cikin littafin shi mashahuri, littafin shi mai suna Kitabu At-Tanwir ala Maulidil Habibil Bashir wal Sirajil Munir, ba kolata ta tabrikicewa, ala Maulidil Habibil Bashir was Sirajil Munir. Wannan malamin Allah ya gafarta mai, malami ne wanda ya samu matsala sosai a cikin take-takensa. Malami ne mutumin ƙasar Andalus, ya zo ƙasar Masar sai ya tarar daidai lokacin akwai Al-Muzaffar sarkin Misra, wanda shi ne fara institutionalizing ɗin bid'ar maulidi, yana cigiyar malamai da za su goya ma abin baya a ilmance. Shi kuma nan ya iso daga ƙasar Andalus, kuma can Andalus ɗin ma wata katobarai ya buga, an ba shi alƙalanci, ya yi wasu hukunce-hukunce da sarkin lokacin Al-Mansur Abu Amir bai ji daɗi ba, saboda haka ya gudu. Yana zuwa nan sai ya rubuta wannan littafin. Ya rubuta littafin mai suna At-Tanwir fi Maulidil Bashir Nadhir wa Sirajil Munir. Ya goyi bayan bid'ar maulidi. Dan ka san malami duk abin da ya so ya goyi baya yana iya goyon bayan shi. Kamar yadda Ibn Khillika ne yake cewa, yace da yana magana akan wanda yace wa talabud duniya yaf'alu akthara min zalik. Idan malami yana neman duniya zai yi fiye da ma fatawa wanda take akwai san zuciya a cikinta. To a cikin littafin da ya buya tattauna tarihin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi magana akan cewa wasu sun ce 17 ga watan Al-Muharram, Juma'a ne 17 ga watan Rabi'ul Awwal, amma kuma ya ce magana ce mai rauni. Sannan akwai wata magana da aka rubuto daga Ibn Abbasin da wasu cikin tabi'ai, wadda ita ce wannan mashahuriyar da malam ya ambata cewa 12 ga watan Rabi'ul Awwal. 12 ga watan Rabi'ul Awwal ya fi shahara a cikin dukkanin sauran maganganun, har ma za ka ga duk inda ake ɗaukan wato maulidi a matsayin wani abu daga cikin sha'air, to ana kaddara shi ne da 12 ga wata. Yayin da kuma ba shi kadai ne abinda malamai suka ambata ba, hasali ba shi yafi kusa da inganci ba. Wanda yafi kusa da inganci shine wanda yake nuna cewa a farkon watan Rabi'ul Awwal din, wallahu ta'ala alam. Wadannan duka maganganun malamai ne da suka ambata game da tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To sai ya ce kuma wa wafaqal 20 min naisana, idan za mu yi lissafi da kwanan watan boko sai a ce 20 ko 21 ko 23 duk shi ma an ambata ga watan Afrilu, shine Nisan Afrilu na shekara ta 571, wato wannan shekara da ake cewa 2024 ko, to tun tana 771 aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai ba sa ganin laifin ambaton waɗannan tarihohi, musamman wajen gwama su ko wani abu makamancin haka, tun daga shi har na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ma an kayyade. Da gaskiya abin da ya kamata mu lura da shi a nan shine me ya jawo aka samu wannan rigingimin da bambancin ra'ayi wajen ambaton tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai dalilai kamar guda uku. Dalili na farko shine tsawon zamani. Zamani sanda aka zo aka fara tunanin za a yi documenting wannan event din, to ya fi shekara 60 70 80 da faruwa. To da haka sai ya zama an manta, an kasa hakikancewa. Kamar yanzu ne za ga wato mutum sanda zai aure yana lissafa da kwanan watan da zai aure. Ɗan mata har auri suke lissafawa, suna countdown cewa za ta yi aure ranar Asabar kaza ga watan kaza, tana jin abin a jikinta. Amma bayan shekara 30 da yin wannan auren, bayan auren ya riga ya zama family, an hayayyafa watakila ma an yi jikoki, ba ta yi tuna wannan kwanan watan ba, ita kanta da aka mata auren ba ta yi tuna auren. Sai ga tana ta kama kame, sai an binciko wani tsohon kati ko an samu wata haditha da za a alakanta ta da shi, ce to farkon dai zamanin ojuku ne da aka yi kaza, ko zamanin ko shekarar da aka shagari juyin mulki ne, sai ga abin ya birkice. Saboda ɗabi'ar tsayin zamani da abin da ba a rubuta shi ko a kai bayan tsawon zamani sai a manta. Za a manta exact kwanan watan, na ɗaya kenan. Na biyu kuma dama su Larabawa bai cikin al'adunsu kiyaye kwanan wata a wancan lokaci. Sun fi gane mai yin tarihinsu da ahada, a ce wato qabla fati makka ko ba'daha ko qabla kaza ko ba'dahu. Amma keke da keken date of birth bai cikin al'adarsu. domin masu yin wannan su ne mutanen da suka saba da rubutu da karatu su kuma kamar da yake cewa nahnu qaumun la naktubu kuma wala nahsubu mu ba masu karatu ne da lissafi keke da keke ba to wannan ya taimaka a haka na uku kuma shine sanda aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake an samu wasu alamomi da suke nuna cewa wannan jinjirin ya bambanta da duk wani jinjiri da aka taba yaba a garin nan misali mamarsa mahaifiyarsa bata taba yin da take da cikin sa kamar Ibn Kathir ya kawo bata yi laulayi ba bata yi amai ba kamar ba ciki take da shi ba sannan kuma tana yawan mafarkai na bishara akan cewa tana dauke da wani alheri na musamman da kuma irin abin da ya faru ranar haihuwarsa na yadda garin yayi albarka har dabbobin garin suka yi albarka da sauransu to an ga alamun cewa wannan da yana da sha'ani amma ba wanda ya fahimci me ya sha'anin sai daga baya sai aka dinga ganin cewa okay to waɗannan abubuwan suna da alaka da shakhsiyarsa saboda lokacin da sun fahimta tun farko ta yuda sun dauki matakin to bari a killace tarihinsa sai daga baya ne aka bukata sai kuma ainihin wato aka samu wannan matsalolin sannan ba tarihin haihuwarsa ne abu mafi muhimmanci ba da shi da yana da muhimmanci fiye da wasu abubuwa da Qur'ani ya ambata sai da Qur'ani sai ya kauda kai daga wannan sai ya ambaci annabta da manzancin domin shine asalin lokacin albarka ita haihuwar wato kamar wata muqaddima ce akan samu wacce albarka saboda haka ba asara bace ga musulmi dan sun kasa tantance shi aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba asara bace tunda an tantance wa'azinsa da karantawarsa da alqur'anin sa wanda shi ne abu mafi muhimmanci salawatullahi wa salamuhu alayka al-akhirah wal ula malan ya sake cewa wa ba'da amaini gada fatima ja'at bihi murdi'uhu salima halimatun li ummihi wa 'adat bihi li ahliha kama aradat yace wa ba'da amaini bayan shekara biyu an mun haife shi a maraya mahaifin shi ya riga ya rasu ya je madina ziyara a can ya rasu bayan shekara biyu sai aka yi masa yayi shine wato ya zama fatim shine wanda aka yayi shi ja'at bihi murdi'uhu mai shayar da shi mai suna halima halimatu sa'diya yar kabila wato bani sulma sa'ad salima tazo da shi da fiyayye ta dawo da shi lafiya kalau ita halima as-sa'diya yar kabila banu sa'ad ta dawo da shi saboda harisan da ya faru na wasu da suka zo ba a san ko su waye ba suka kama shi suka tsaga kirjin shi suka tsinke wani tsokar nama daga jiki suka mai suka rufe sai daga baya aka gane cewa mala'iku ne Allah ya aiko su su yi mishi wani shiri na musamman shine sun cire rabon shedan daga zuciyarsa tunda bata san haka ba bata san me zai faru ba kuma yaran nan da kyar ta samu renansa sai hankalinta ya tashi sai ta ga cewa to tunda sauran lafiyarsa bari ta mayar da shi gurin iyayensa shine ja'at bihi murdi'uhu saliman halimatun li ummihi wa 'adat mahaifiyarsa mai suna wato mahaifiyarsa wajen reno mai suna halima ta dawo da shi gurin uwarsa amina bihi li ahliha kama aradat kamar ta so ta dawo da shi ba tare da ya samu wani matsala ba to an ce lokaci yayi zamu juya cassette kuma na so mu shi minti 45 ne juya cassette din kawai zamu yi saboda dabi'ar su masu recording din nan wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi